أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 30 da watan juma'ar akhira shekara ta 1447 hijriya wanda ya dace da 21 da watan 11 shekara ta 2025 miladiyya zamu ci gaba da karatun littafin mu na hadisi mai tarin albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 197 ina mu zamuna cikin kitabul jana'iz zamu tashi babi na 85 ne ko babu sana'in nasi alal mayiti wancan na sama mun yi shi babu mayukarahu min salati alal munafiqin shine za a tashi kenan na 84 ne zan mu tashi insha Allah ta'ala inda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babi na 84 babu mayukarahu min salati alal munafiqina baban da yake bayanin abinda aka ki na yin sallah ga munafukai sallar jana'iza kenan wal istighfaru lil mushrikin da neman gafara ga mushrikai in sun mutu a ce an nema musu gafara baban zai bayani kan hani game da haka az-zaini ibn al-munayyir rahimahullahu ta'ala yake cewa adala an qawlihi karahati salati alal munafiqina yunabbiha ala anna limtina min talabil maghfira liman la yastahiquha la min jihati al-ibad al-waqi'a min surati salati faqad takunu ibada ba'a min wajhin ma'siya min wajhin al-imam ibn al-munayyir yake cewa bukhari bai ce ba babu karahati salati alal munafiqina sai ya ce babu ma yukrahu min salati alal munafiqina dan saboda ya fadakar da mu cewa hana neman gafara da aka yi ga wanda bai cancance ta bane yace ba ta huskar ibada wanda ake abkawa ba ta surar sallah su ba asalin sallar bace aka hana su ne basu cancance ta ba yace ibada tana iya kasancewa da'a ce ta wata huska kuma ta kasance saban Allah ne kaga sallah asalin da sallah ta kasance ibada ce amma kuma ya zamana in aka abkar da ita ga wanda suke munafukai ne ta zama saban Allah ce duba da wannan ne inji al-imam yace al-imam al-bukhari yasa bai ce ba babu karahati salati alal munafiqina ce babu ma yukrahu min salati alal munafiqina wajen kulla babu ma da kulla tarjuma da dogon nazari da dogon hange al-imam al-bukhari da ma marubuta suke yi a wajen littattafan su hadisi na yace rawahu ibn umar ya rawaito hakan kin anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana nihin kissa ta abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ta gabata a can harkon babi wanda ta wuce an kawo ta hadisi na 1366 al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa haddathana yahya ibn bukayr haddathani laysu an uqayl an ibn shihab an ubaydullah ibn abdullah an ibn abbas an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qala yace lamma mata abdullah ibn ubay ibn salul yace ya inda abdullah ibn ubay ibn salul ya rasu ine shugaban munafukai du'iya lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi sai aka kirayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi mishi sallar jana'iza yace falan ma qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye wasabtu ilaihi sai na zabura gare shi fa qultu sai nake cewa anji umar dan khattab ya rasulullah ya ma'aikin Allah atusalli ala ibn ubay shin zakai sallah ga dan ubay wa kar kala yau mu kaza wa kaza wa kaza a rana kaza yace kaza yace kaza yace kaza shine wanda yake cewa la yukhrijun al'azmu min al'azal yake nihin kaskantattu shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su kuma su ne masu daraja maganganu da dama da yake gayawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci yace uaddu ilayhi qawluhu ina tazano ma annabi sallallahu alaihi wasallam mugan maganganin shi fatabasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya wa kala yace yayi mulmushi yace akhir aniya umar kadan mun jinkiri ya umar falamma aksartu alaihi ma'ana ka koma bayar gare ni yayin da na yawaita a gare shi kada sai ce inni khayyirtu ni Allah ya bani zabi ne faktartu kuma sai na zaba Allah yake yana cewa kai sallah a gare su ko ba kai sallah a gare su ba kenan zabi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta galkashin aya yace law a'lamu anni in zittu ala 70 da a ce na san in nayi kari akan 70 gufira fa gufira lahu mishi gafara la zittu alaiha da nayi kari akan haka na in zan mishi sallah sama da 70 addu'a sama da 70 Allah zai karba mishi gafara da nayi kaga wannan fa mai cutar da Annabi ne alaihi salatu wassalam kamala shafaka ta Annabi tsananin tausayi da tausayawa da kuma kaunar da yake ma al'umma shi wanda yake cutar da shi ne amma yake zancan da a ce ya dora akan 70 za a karba da yayi yace fa sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun sarafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah ga Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai ya tahiye shi falam yamkus ba tare da jimawa ba illa yasiran sai dan kadan a tana zalatul ayata na min bara'a sai da Allah ya sauko wannan ayoyin guda biyu cikin suratul bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri azwa kwada shugahum fasiquna kada kai sallah akan wanda dayan su da ya mutu har abada to nan kuma ya zama hani ne gaba dai babu magana zabi yace fa ajibtu sai nayi mamaki ba'ad bayan haka bayan abun ya faru ni kaina nake mamaki min jur'ati ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yadda nayi tsauri akan annabi sallallahu alaihi wasallam izin a ran nan wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi kuma sune mafiya sani kaga ba dan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sani ba amma dai saboda shi yana da kishi da jin zafin ya ma'aikin Allah wannan mutuna wanda ya maka cin mutuncin nan yan maka kaza yan maka kaza kuma yau shine za a ce ya mutu zaka zo ka ce kai sallah a gare shi shi yasa yake abin nan yana jayo annabi alaihi salatu wassalam alan gurin yace wa zakar wa zikra an at-tabari an ji ibn mulaki ne yace an ambato daga al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala annahu yajibu tarki salati ala mu'lin al-kufr cewa wajibi ne kin yin sallah ga wanda yake bayyana kafirci wa fassarahu bi hadhihi sai fassara shi da wannan qala sai yace wa amal muqamu ala qabrihi amma tsayuwa akan kabarin shi fa ghayr muharram ba haram bane bal ja'izun ya halitta liwalihi alqiyamu alaihi ga wanda yake awal alwalin shi ne yayi tsaye a gare shi li islahihi dan saboda abun nan kin shi ya gyara shi wa dafnihi ya binne in an ce ma'ayi ne ya mutu dan shi ya iya tsayuwa akan gyaran gawar da ya binne shi ba dan sallah ba ba dan sauran abubuwa na ibada saboda shi kahuri amma a matsayin shi na uban shi kamar yadda al-Imamu Khalil rahimahullahu ta'ala a mukhtasar yake cewa muwarati da binne shi kawai yayi tsaye akan binne ma'ayin shi wanda ya mutu kahuri ba sallah ba komai ba kamar yadda ko dabba ce ta mutu ya binne ta ranka tai wari to haka nan zai dauke shi je ya binne yace bizalika sahal khabar da wannan hadisi suka inganta wa amila bihi ahlul ilm malamai suka yi aiki da wannan wa hadha khilafu ma qaddamna yace wannan sabanin abin da muka gabatar ne anna walad kafir la yadfan huwa la yahdur dafni cewa wanda yake baban shi kahuri ne ba ya halarto ba ma ko binne shi illa an yudayi sai in yaji tsoran zai tozarta waiwa yahu sai ya binne shi anan gurin in ya kasance wannan daruri ne ba ya bar shi ba in ya ga zai tozarta dabbobi su cinye naman karnuka su cinye wannan saboda matsayin shi na dan adam ne koda ba ma ayin shi bane yayi kama ya binne shi binnewa kauta ya binne shi ba tare da bin shari'a ba wannan kuma daruri ne irin wanda darurori suke kama wanda ko a cikin kitabun nikah wanda Khalil Allah mashi rahama ya kawo misalin shi wanda zai zama na ma'ayi ne a matsayin shi na ko ma'ayi ko dan uwa shi kahuri ne kuma wanda ta zo arma kahuri ne zaka tashi ka bada armanta ba dan kaso ba dole ce ta kama kai zaka bada arman kuma cikin addinin su wafin nawadir a cikin nawadir wa ziyarat daga Ibn Sirin yace ma harrama Allah salatu ala ahadin min ahli al-qibla illa ala 18 rajulin min al-munafiqina Allah bai haramta sallah ga wani ba daga cikin munafikai sai mutum 18 daga cikin munafikai Ibn Abi Zaid mai risala shi yake da annawadir wa ziyadat wa qad salafa fa qala yake cewa qala li ali kenan kaga wannan yake nuna mana uwa cewa karatu mutum yana yi ya san cewa bai fara komai ba malam mai risala da muka rika yankin mu gaba ɗaya muke ganin ita ce madogara ga alƙalai to Allah ji kan al-Imam Ibn Abi Zaid talkhisi ne na fiqhun malikiyya amma yana da annawadir wa ziyadat wanda wajen mujallar 15 kuma dukkan shi fiqhun malikiyya ce a cikin mukhtasar da ku ga yana yawan kawo shi littafi ne wanda sosai ana ji da shi a cikin malikiyya yace wa qala salaf fa qala li ali izhab fawarihi ya gabata yake ce ma ali je ka binne shi ya ani abaka yana nihin ma'aihin shi kenan binnewa ba sallar jana'iza ba وقال النخعي الامام النخعي yake cewa ibrahim tufiyat ummul haris ibn abdullah ibn abi rabi'a ma aihiyar al haris ibn abdullah ibn abi rabi'a ta rasu wa hiya nasraniya tana ba nasariya fa atba'aha ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam duka suka bugawa ta takramata lil haris dan girmama haris wa lam yusalli alaiha amma basu mata sallah ba summa farada ala jami'ul umma sannan akai faranta ga dukkan al umma cewa kan wani ya addu'a ga mushriki idan ya mutu kuma kada ya nemi gafara a gare su idan sun mutu ba ka nema musu gafara ba in sun mutu akan shirkarsu shi yasa Allah yake cewa ma kana lin nabi bai kamata ga annabi ba wallazina amanu da wanda suke yi imani an yastaghfiru lil mushrikiina sai nemi gafara ga mushrikai wa qad bayyana lahu Allah ya bayyana uzrin annabi Ibrahim da yake nema da ya nema ma ma'aihin shi gafara yake cewa illa an ba'iratun wa adha'iyya ba komai yasa bai mishi sai alƙawali ne ya riga ya daukan mishi shi sai ya mishi addu'a yana kyautata zatan cewa zai komo zuwa ga Allah ya koma zuwa ga imani yayin da ya bayyana gare shi makin Allah ne tabarra'a minhu sai ya kubuta a gare shi bashi yace a cikin wannan abinda zan mu doka na fiqhu cewa ya halitta an yi du'a ayi addu'a li kullu man yurja min al-kufari ina batu bil hidayah ma dama hayya duk wanda ake kaunar cewa in ya musulunta shi zata jayo ma musulunci alkhairi ayi mishi addu'a matukar da ran shi yace dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani daga cikin munafikai da yahudawa ya zage shi kuma sai ya ce mishi hadikumullahu yuslihu balakum Allah shiryar da ku kuma Allah gyara halayenku duk da cewa zagi suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya atishawa amma kuma shi ga addu'a da ya musu yace wa qadi amalu rajul bi amali ahli na yace mutun yana iya aiki irin ne yan wuta kuma a cika mishi da na yan aljanna a cikin shi kuma cikin wannan tashihil qawli bi dalilil khitabi listi'malin nabi sallallahu alaihi wasallam a gawa da magana da cewa dalilil khitab ana i'tibari da shi a cikin wannan mas'ala ce ta usulul fiqh wa zalika anna ikhbarahu ta'ala la yughfaru lahu shay'an nan cewa da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ba a yi mishi gafara koda yayi mishi gafara so 70 tana yiwa ya kasance da a ce an ƙara akan haka zai kasance an mishi gafara lakin da ma shahidallahu ta'ala annahu kafirun yayin da Allah ya tabbatar da cewa shi kafuri ne zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli yace sai al-aya ta yi nuni akan cewa an rijayar akan bangaren cewa a kafircin shi zai mutu ba za a gafarta mishi ba to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kame da yi mishi addu'a tunda ya samu tabbacin cewa akan kafircin shi zai mutu kuma cikin hadisin yace fi qidam Umar ala muraja'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin da Umar yayi shiga ya wuce gaba yake muraja'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallah ga munafiki gashi Abdullah ibn Ubay akwai abinda zan mu doka na fiqhu annal wazir al-fadil an-nasih la harja alayhi fi an yukhbir sultan bima indahu min ar-ra'i cewa yi waziri na kirki makusancin shugaba na kirki mai nasiha shine wanda zai bayyana ma shugaba abin da yake ran shi abin da yake na kanshi na ra'ayi wa in kana mukhalifan li ra'ayi ko ya saba ma ra'ayin shugaba ba wai kasance ba dan yana kusa da shugaba ya zama bai ga ya mishi gaskiya ko da shi sabanin haka ya fahimta kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba kuma shi ake ma wahayin addini amma Umar bai hana bai sarrafa ra'ayin shi wanda shi a ganin shi da ga haka ya kamata ba kuma gashi ko sai zamanin ra'ayin na Umar shine daidai wa kana alaihi fihi ba'd al-khafa'iz alim fadl al-wazir sikatu husn mazhabihi yace kuma sai kasance boyewa idan yayi in ta bayyana cewa shi wazirin abin da ya bayyana shine daidai sai zamana bayyana faralashi shi da kuma kyakkyawan mazhabin shi ba wai cewa ba irin na shugabanni ne yanzu wanda yake tare da su wanda suke kusa da su inda an gyara mishi komai ma ya baci ba ruwan shi da abin da zai biyo baya bayyana ra'ayin shi ba ko ya ga shugaban yana wani abu wanda yake ba mai kyau ba ruwan shi da ya sarrafa cewa a ni fa a gani na kaza kin nan da za a ma talakawa bai kamata ba a shi inda an gyara mishi to kowa ma ya rasa to wannan shi ba wannan bane yake a gaban su suna kallon su bayyana ra'ayin su ko da ya saba ma na shugaban dada kuma tattauna ya bayyana musu abin da yake daidai yace fa innahu la yalzamuhu al-lawm ala man yu'adihi istihaduhu ilay dan koda kuskure yayi ijtihadin shi ba za a zarge shi ba dai akai Umar da ya bayyana ra'ayin shi nan koda ta bayyana cewa abin da ya faɗa ba haka bane ba zargin shi ba za a yi sai dai ma a ga kokarin shi da jajircewa shi wajen bayyana gaskiya wala tawajjahu ilay su'u zan ba za a mishi mummunan zato ba wa anna sabru sultani ala zalika min tamami fadli kuma a ce shi shugaban yayi hakuri akan wannan abin da zai zo ga wasu na kasan shi su bayyana mishi gaskiya sabanin abin da yake kai yana nunin farar shi da darajar shi da kasancewa mutumin kirki ne. Kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba, bai zai mishi fada ba cewa kai ba nahi ka sani ba, in ma ya kamata ka a mishi ko ka ayi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi ba. Yace baka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kyale Umar yayi akan abin da yayi kuma bai mishi inkari ba, kuma wannan akwai kyakkyawan koyi ga shugabanni game da Annabi alaihi salatu wassalam. Kaga da girman darajar shi da shine shugaba, shi ake ma wahayi, amma kuma gashi wani ya bayyana ra'ayi sabanin nashi kuma bai zama abin zargi ba. A ƙarshe kuma har aka dauki ra'ayin nashi ma ya zama na shine wanda aka tabbatar Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi, yayi muwafaka da shi. Sai babu na 85 al-Imam al-Bukhari ke cewa rahimahullahu ta'ala, babu sana'in nasu alal mayiti, baban da ke bayanin yaban mutane ga mamaci. Yace abinda yake nuni mashru'iyatu halaccin hakan kin, ya halitta a yabi mamaci, wa jawazuhu mutlaqan, kuma cewa ya halitta a yi shi mutlaq da sabanin rayayi, shi wanda yake raye shi aka hana a wuce gona da iri wajen yaban shi saboda tsoron ka a sa mishi girman kai. Az-Zaini ibn al-Munayyir Allah mashi rahama yayi ishara game da haka. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 1367, haddathana Adam haddathana Shu'ba haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb qala, yake cewa sami'tu Anas ibn Malik, naji Anas dan Malik Allah ya rada shi, yana cewa marru bi janazatin, sun wuce da janaiza, fa asanu alaiha khairan, aka mata yabo na alkhairi, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajaba ta wajaba, summa marru bi ukhra, sannan aka wuce da wata janaiza, fa asanu alaiha sharran, suka aka mata mummunan yabo, fa qala, sai yace wajaba ta wajaba, fa qala Umar ibn al-Khattab, sai Umar dan Khattab yake cewa Allah ya rada shi, ma wajabat, mi ake nihi da ta wajaba, qala, sai yace haza asanaitum alaihi khairan, wancan kun mushi yaban alkhairi, fa wajabat lahu al-janna, sai al-janna ta wajaba gare shi, wa haza asanaitum alaihi sharran, wancan kun mushi yabo na sharri, fa wajabat lahu an-nar, wuta ta wajaba gare shi, yace antum shuhada'ullahi fil ard, ku ne shaidin Allah a ban kasa. Hadisi na 1000 kin, kaga wannan yake nuna cewa ya shahara da jama'a in yan mutu suna mushi yaban alkhairi, suna yabawa, wannan shine yaban da Allah zai karba. Hadisi na 1368, al-Imam ya haddathana Affan ibn Muslim, haddathana Dawud ibn Abi al-Furat, an Abdullah ibn Buraida, an Abi al-Aswad, yake cewa qadimtu al-Madina, nazo Madina, wa qadwa ka abi hamardun, wata rishin lahiya ta abku a cikin garin Madina, fajarasu ila Umar ibn al-Khattab, sai nazamna wajen Umar dan Khattab, famarrat bihim janazatun, fa usni ala sahibiha khairan, sai aka wuce da janaiza, muna zamna a hada Umar, aka wuce da janaiza, sai mutane suka ma wannan janaiza yaban alkhairi, fa qala Umar wajabat, Umar yace ta wajaba, sannan aka wuce da wata guda aka mata yaban sharri, aka fa usni ala sahibi alkhairi, shi ma aka mata yaban alkhairi kai, fa qala Umar, Umar yace wajabat, aka wuce da ta uku aka ma mai ita yaban sharri, fa qala, sai yace wajabat, shi ma ta wajaba. Abul Aswad yace ya race, wa ma wajabat ya amirul mu'minin, me kake nihi da ta wajaba ya amirul mu'minin, qala, sai yace qulta, yace kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi ya faɗa ni sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, yace duk wani musulmi, shahida lahu arba'atun bi khairin, mutum hudu suka mishi shaida alkhairi, adkhalahu Allahu aljanna, Allah zai shigar da shi aljanna, wannan shaida ta alkhairi khalisan li wajhillah, wanda take tsarkakkar shaida, ba wasu wanda suka kasance ba na jikin shi ne suna ci a jikin shi su mishi yabo, wannan zaman za a itibari da shi, don wanda yake taimaka musu ko mutunan banza ne, in ya musu sun yi tajajanta suna jin daɗin, suna tuna abin da yake musu na alheri, to ba wannan ba, wanda yake yabo na alheri kawai sakna, ba wani maslahar su kalkashin. Fa qulna, sai muka ce wa salasatun, mutum uku ha, qala, sai ce wa salasatun, han mutum uku, fa qulna, sai muka ce wa salana, han mutum biyu, qala wa sanana, han mutum biyu, summa lam nas'aluhu anil wahid, sanau mutambaye shi ba game da mutum daya. Kenan wannan Umar abin da yayi irin yadda ya gani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, an yi a majalisin shi, shi yasa shi ma da aka wuce da mutum aka yi yaban alkhairi, shi ma yayi. Yace wa sanadahu al-Baihaqi, yanzu al-Imam yake cewa Baihaqi ya kawo hadisin nan ta hanyar sagani daga Affan da Ahmad, ruwaya Ahmad shi kuma yace, fa yashhadu lahu arba'atu asbatin min jiranihi al-adniyin, yace a samu tabbatattun mutane, kaga anan gurin kyarara ya huddo abinda ake ni kamar da nayi magana, yace a samu tabbatattun mutane na kirki kuma na kusa da shi cikin makwabtan shi su yi mishi yaban alkhairi, sai Allah yace qad qabiltu al-ilmuhum, to na amshi ilmun su, wa ghafartu ma la ya'lamuna, na mishi gafara abinda basu sani ba. saboda su makauta da na kusa ai sune wanda suka yi sanin shi sani na hakika sani na tabbas cewa mutunan kirki ne ko na banza to matukar sun mushi yaban alkhairi sai Allah ya ce to abinda kuka sani ne wanda ba ku sanin ba na yi mushi gafara shi kenan wannan saboda yayi kokarin ya samu yaban alkhairi a wajen su yace khairan am mushi yabo na alkhairi sawabuhu khairun am mushi fa usni alaihi khairun sawabuhu daidai kin shi shine khairun saboda aice akai fa usni alaihi akai mushi yabo mabani lil majhul khairun to amma yadda yazo cikin hadisi haka ake ba a sauya yace kazalika huwa fi ba'd ar-riwayat haka yake cikin wasu riwayoyi haka nan sharri shi ma haka nan wa ka'annahu idza quri'a mabani kuma an karanta shi mabani lil majhul ne wa fi nasbihi bu'dun fil lisan amma ace an kawo shi da nasaba ace khairan to wannan akwai nisa a cikin lugha babu wannan ace mabani lil majhul kuma a kawo shi a matsayin nasaba yace arada ba'dhum wasu sun ce fa usni ala sahibiha sharran bil hadis al akhar sun cikaro da juna game da wani hadisin da yake cewa amsiku anzi qabri ku kame bakin ku ga duk wasu wanda suke cikin kabari ai min halil imani suna nan daga cikin wanda suke masu imani to amsar da za a bada a nan gurin shine dai na harko zata qadiri sihatihi amma kadarci shi hadisin ya inganta cewa lana alamu musubun muzatan zai inganta ya kasance ya hatami da an yakunu mujahiran ya kasance mai bayyanawa ne mai bayyana sharri wannan ba bukata he an abun nan a hana na biyu lam yaqbar fa yakunu idza qaza qabrin in ba abun ne shi bane to ina nahin in ba an riga an sa qabari to kuma ko na kirke ko na banza ne ka a ci gaba da mugun yaban shi kawai a kyale shi da halin shi ba za a ci gaba kuma da wadin mugun ayyukan shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ko ba zagin mamata ga ya musu muguwan magana dan su sun tarda abin da suka aikata kamar yadda zai zo a Bukhari na uku annahu kana fi zamani sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi saboda su sun kasance suna cikin zamanin da Allah yake ba su furici da hikima kuma ya gudanar da ita a halshen su yace amma yanzu ba za a yi haka nan ba sai dai in mutane a dalai na kirki za su yabe shi kenan wannan sai zamana khasan ne ga mutanen kirki ba mutanen banza ba wakila wasu kace inna hadisi Anas hadisin Anas ya tahi ne akan majral ghiba fil aya cin naman mutun a ga wanda yake rayi idan mutun ya kasance mafi rinjayen ayyukan shi alkhairi ne kuma su suka rinjaye to wannan a ci naman shi haramun ne bayan ya mutu arka hadin sharrin shi in kuma fasiki ne ya bayyana fasikancin shi to babu ghiba a gare shi to haka nan shi ma mamaci in ya kasance mafi rinjayen ayyukan shi alkhairi ne to bai halitta ba wasu sharrukan shi alkafada ana zagin shi da su in ya kasance mafi rinjayen halayen shi sharri ne to wannan kuma ya halitta a ambace shi da sharri wannan bai daga cikin abin da aka hana na zagin matattu dan wancan da suka mishi yaban sharri da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana gami da zagin matattu da ga ya musu magana da ya musu inkari amma bai musu inkari bai ke nuna mutun ne fasiki wanda ya bayyana fasikancin shi wani mashayi shahararre ko mazinaci shahararre wanda bayyana abun ma yake yana ganin alheri ne wa yadidu zalika ijma'u ahli al-ilm zikr al-kazzabin wa tajrih al-majruhin abin da yake karfafa wannan ijma'in malamai na ambatan masu ƙarya da kuma jarraha masu jarhi a cikin ilimin hadisi wakila wasu suka ce inna hadisi la tasabbul amwat hadisin nake cewa kar ku zagi matattu amun ne hadisi ne ga magari ga baki dai kowane matattu hadisin kuma rike cewa amsiku anzi qabrin ku kame bakin ku ga yan qabari wannan yana nufin cewa zikirul mayit bima huwa fi galibu shar wanda yake galibin shi ayyukan shi sharri ne a wajen mutuwar shi kadai a ambata saboda fasikai yan uwan shi su azu shi ma ba a maida ba cewa shine ko karatun kullun aka zama a zazzage shine za a yi tai bayan kuma ya mutu a gurin mutuwa harka bayyana sharrin shi saboda fasikai yan uwan shi sawa azu amma an kai shi kabari kawai a rihi baki li ifdahi ila ma qaddama dan ya tarda abin da ya aikata fa idza tarada ala tajrihi bi anna darura da ati ila zalika ya dati li hadisi fa yuqalu huwa misru allazi galaba alaihi alfisq sauran bayanai da suke kawowa akan wannan magana qala daudi al imam daudi rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'ana hadhal hadisi aw inda alfuqaha ma'ana wannan hadisin a wajen malaman fiqhu idza asna alaihi ahlul fadl was sidqi idan mutane masu farala masu gaskiya suka yabe shi yace li anna alfasiqa qadi sununa ala alfasiqi ya bace saboda fasikai suna iya yaban dan uwan su fasiki in ya mutu ya kasance sun saba kullun in ya taho yana da wadata giya yace a zuba ma kowa kyauta shi zai biya in ya mutu kaga ai zai ta jajanci a mutunan kirki ya mutu
to wannan yaban nasa ba za a dauke shi ba a ce ai sun mushi yaban alkhairi kawai abinda suka yi Allah ya yarda da shi wala yadkhuluna fi ma'ana hadha alhadith sace irin wa'annan ba su shiga cikin ma'anar wannan hadisin idza kana almuslimu bi sharri mimma laysa min abi aduwin kuma haka ne ya kasance wanda zai yi yaban na sharri ya zama ba makiyin shi bane in ya zama makiyin shi ne yake yaban sharri wannan ba itibari da shi a ce ai wajabat alaihi saboda wancan ya mushi yaban sharri ko makiya sun mushi li'annahu qad yakunu lirajuli salihil adu yana kasancewa mutunan kirki na gari bawa na kirki amma yana da makiya idan ya mutu makiyan shi sai ambace shi da sharri to wannan bai shiga cikin kalkashin wannan hadisin saboda shaida su bata halitta ba har anan duniya ma balle saboda adawa balle ma a ce kuma alahira Allah ya aiki da ita wal bashru ghayru ma'sumin yan adam ba ma'sumai bane na gaba hadisin Anas sallallahu alaihi wasallam fil lazina asnau adada minan nas ba a shartanta adadi ba cikin wanda za su yi yaban la yuzu aqallu minhu wanda za a ce in bu su kai haka ba ba a yi mushi ba ta wajaba ba sabanin hadisin Umar shi kuma hadisin Umar ya meka shi zuwa ga abin ma galibu ala rajul ba ada mautihi inda jumlatun nas min sana'i khairu wa sharri abin da yake mafi rinjaye ga mutun bayan ya riga ya mutu na alkhairi ko na sharri amma wanda aka mashi hukunci a lahira shi ya zo hadisi da bayan ce inna allaha abba abdan Allah madaukin sarki idan ya so bawa sai ya umarci mala'iku ya ce ku sowa ne sai su so shi sai mutanen sama duk mala'ikun sama su so shi ya ce sannan sun yiji alulahul kabulu fil ardh sannan ya samu shi karbuwa da so ne al'umma a ban kasa hakanan idan sun yaki bawa hakanan ake sai ya ce antum shuhada'ullahi fil ardh ku ne shaidin Allah a ban kasa saboda mahabba da so da ki a wajen Allah madaukin sarki yake abinda ke shaida wannan yace wa alqaitu alayka mahabbatan min Allah shi yake gefa so da ki a cikin zakatan bayi fa in qulta idan kace fa hazar ma'ana mukhalifu li hadisi Umar wannan ya ci karo da hadisin Umar saboda shi ya shartanta cewa mutun hudu ko uku ko biyu sabanin na farkon sai a ce mu ce wannan sabanin abinda ake zato ne ikhtalafa al-ardani adadin ne yayi sabani saboda sabanin wanda aka ayyana yace saboda yaban yana iya kasancewa bi sama'il muttasil al-ardh suna ji ne wanda ya sadu da ahalshin mutane to wannan sai ya zama na a buƙaci tawaturi gangan kan jama'a za su yi wannan shaida shaida ku bata kasancewa sai wanda ya sanka kuma yake da ilimi game da halayen wanda zai ma shaida kenan nan gurin da yace ku shaidin Allah ne a ban ƙasa shi yasa aka sa adadi wancan kuma ba zancan shaida bane zancan cewa aljanna ta waje bane as-sana'u mamdudun masana da yabo da ja yusta'malu fil khair wa la yusta'malu fil sharr ana amfani da shi ne cikin alkhairi a ce asna alaihi khairan ba a amfani da shi a cikin sharri wasu ka ce duka ana amfani da shi ko da an kawo shi a wajen sharri to an kawo shi ne babul igaza dan a bakanta ma wanda ake fada ma shi rai anan gurin da yace ku ne shaidin Allah a ban kasa wanda ake ma wannan magana inji ibn hajar yace sahabbai ne ake magana da su da duk wanda ya kasance akan siffa irin tasu ta imani haka ibnu ti ne ya kaito cewa wannan ya ke banta da sahabbai saboda su suna furici da hikima sabanin wanda ya zo bayan su san rai yana iya shiga ciki yace amma wannan magana mafi inganci mafi daidai shine cewa ya ke banci mutanen kirki adalai ake magana ga baki dai ba wai khasun ne bi sahaba ba shi yasa a cikin kissa wata ruwaya ta inna ba'dakum ala ba'dil la shahid bangaren ku suna shaida ga bangare kenan ka ganan yace ma bangaren ku bai ce ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebance abun ga sahabbai ba kadai nan abul aswad ad-duali ko kuma ad-dili tabi'i ne babba shahararri wanda yake an san shi yace ibnu buraida kuma yana daga cikin wulida an aye shi a zamanin umar ya riski abul aswad ba tare da shakku ba sai dai bukhari la yaktafi bil mu'asara bayya wadatuwa da mu'asara kadai fala allahu akhrajahu shahidan shi yasa tana yi wayo doshi a matsayin shaida eh wadatu da hadisin asali hadisin Anas shine asali kenan wannan hadisin mun lura da kyau hadisi na biyu da ya kawo Bukhari da shi da nabiyin duka abin da suke dauke daya ne to amma a cikin nabiyin akwai wata magana shi yasa bai wadatuwa da mu'asara sai ya kawo bai wadatuwa da mu'asara shi yasa sai ya kawo nabiyin dan ya zamana shine na farkon kai zamana shine asali shi wannan kawo kaman mutaba'a ne shaida ce da yace sun malama su'alhu anil wahid bu mutambaye shi ba gami da daya abin da yasa Umar bai tambaye shi ba gami da daya ce istiba'adan dan saboda nisan tarwa an yakfi fi mas'adu hadha al-maqam al-azimi bi aqall min an-nisabi ya zamana
a wannan matsayi mai girma har ya kai ga ya kai matsayi na ƙarshe shine mutun daya kenan ya zamana ya tambayo han mutun daya ma sai zamana magana batta da fa'ida wa qala akum fil hashiya dan uwan shi cikin hashiya yake cewa cikin shi akwai nuni zuwa ga cewa aliktafa bi tazkiyati bi wahirin ana wadatuwa da shaida ta mutun daya tsauta cewa ta mutun daya wa fil hadisi fadilatu hadhihi al umma a cikin hadisin wannan akwai bayanin farala ta wannan al'umma wa imalul hikma bizahir hukuma bizahir kuma ana aiki da abin da ya zahara kawai kaga wanda suka yi shaida ga bawa su abin da ya zahara ne na ayyukan shi suka gani al-imamu dibi ya nan kai to daga cikin wasu masu sharhi cikin al-masabi sharhin masabi yace antum shuhada'u lahu fil ardi qululu fi haqqi shakhsin yakunu lahu wadda magana mun hade ta a cikin abin nan sai babe na gaba babe na 86 babu na 86 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu fi ma jaa fi azabil qabri baban da yazo bayani cikin sha'anin azabul qabri yake cewa Allah madaukin sarki yace sai buda da kawo ayoyi yace izizalimuna fi gamaratil maut katana lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basu du'aihim mala'iku sun shinhuda hannuwansu sai quluna lahum suna ce musu akhruju anfusakum ku huddu ku abun nan kin ku huddu rayukan kan ku huddu rayukan kan kenan su da kansu ne masu huddu ransu al-yawma tujzawna ana ga musu nan saboda bakantawa da kuntata musu al-yawma tujzawna azabul huni a yau za a sakauta muku azaba ta wulakanci huwal hawani shine wulakanci inji buhari wal hauni ar-rifqu in an ce al-hauni da ma ha babba wasali sama shine tausasawa alhunu kuma wulakanci kishe shi kenan wa qawluhu jalla zikru fadar shi Allah madaukin sarki yake cewa sanu azibuhum marratayn zamu musu azaba so biyu summa yuraduna ila azabin azim sanu a maida su zuwa ga azaba babba wa kenan wannan duka yana tabbatar da azabar wannan azabar ta duniya tunda Allah ya ce zamu musu azaba biyu ta nan duniya da ta kabari saboda ga can an ce sannan kuma a maida su zuwa ga babba azaba kenan ka yake nunin cewa azabar duniya ce inji malaman tafsiri da tabarzaku da ta kabari wa qawluhu da fadar Allah madaukin sarki cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummuna azaba ta sabaka ga iyalan gidan fir'auna nan gurin yana nihin hashi fir'aunin a ciki ba ana nihin babu shi a ciki ba yace annaru yuraduna alaiha wuta ake bujiro musu ita guduwan wa'ashin sahada yamma kaga wannan ana magana cikin kabari ba tashin kiyama kuma sai ce wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da kiyama za ta tashi adkhulu ala fir'auna ashaddal azab asa yan gidan fir'auna da shi fir'auna cikin mafi tsananin azaba kenan kaga abin da yake ce ke nuna cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa'ashiyan ba lahira bace ba ta lahira bace wata azaba ce daban ita ce ta kabari tunda yace ranar tashin kiyama kuma za a maida su azaba duka wannan ayoyin da su ahli sunna suke tabbatar da siyuwar tabbatuwar azabar kabari yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa yace babu ma ja'a fi azabil qabr akwai wata nan sanu azibu inda an ga inja mata nan naka to dana a sharhi nuskar sharhin da kawo wata ba a can bai kawo farkon aya bane ita wannan sai kuma wacce ita ce yau farkon ne kawai kawo a wannan ba matsala bane sabanin nuskha ne daga masu buga ne yace babu ma jaa fi azabil qabri lam yata'arrad al musannaf fi tarjuma li kauni azabil qabri yaqaw ala ruhi faqad ji ibn hajar yace al-imam al-bukhari a cikin littafin duka bai bijiro magana cewa shin azabul qabri ana yin ta ne a ruhi kadai ake ma ko kuma ruhi har ma da gangajiki ake ma azaba sabani ne sananne wajen malaman ilmul kalam abin da yasa bukhari ya bar shi saboda dalilan da ya yarda su dalilan na kowane bangaren ba dalile bane yankakku fi ahadul amrayn daya daga cikin biyu falam ya taqallidu lakum fi zalika to shi ko ba zai taqalidi ba a cikin hukuncin wanda suka tai kan cewa azaba kawari ruhi kadai ake ma banda gangajiki suna da dalilan su amma ba kadai'a bane haka nan wanda suka ce gangajikin da ruhin ake ma suna da dalilan su amma ba kadai'a bane to sai zaman Bukhari bai bambaci kowanne daga ciki ba dan bai rarda dalilin kowa ba waqta fa bi isbati wujudihi kawai dai tabbatar maka da cewa akwai azaba kabari amma za a yi ta gangajiki ko ruhi ko kaza yace sabanin man nafahu mutlaqan sabanin wanda su sun kore azaba kabari kwata kwata sun ce babu ita min al khawarij dai cikin khawarij da wasu daga cikin mu'tazila su suka kore azaba kabari su ga cewa kabari wannan dan ramin karamiya za a yace ana ma mutun azaba ciki ko malaika ya shiga ya zama ma bata ba wasu abubuwa da dama me yasa ba kusan hankali ba kawai sai azaba kabarin ita kadai zaku hudda saboda halaka in ba nan ba abubuwa da dama na shari'a na musulunci na gaibu in kace hankali zaka sa kore su zakai to da yawa ba su kore ba dake ba tsari adda ko cikin tahiyyar ba bata bayya da tsari sai zamana wasu abubuwa da dama wanda sun hima azaba kabarin mamaki ba a kore su ba kawai aka kore azaba kabari ita ake ganin cewa wannan dan ramin ya za a yi malaika ya shiga ya zamana hayya ai kaza ai kaza yace da wasu daga cikin mu'tazila kamar Dirar ibn Amri da Bashr al-Murisi da wanda suka yi muwafaka da su yace amma mafi diyawa cikin mu'tazila kin mu'tazila su ba dukan su ba wasu daga cikin su amma yace galibin mafi yawancin mu'tazila su sun tahi a tabbatar da azaba kabari da dukkan ahli sunna su kuma gaba ɗaya babu wanda aka hudda wa aksaru min al-ittijaj sun yi ta kawo hujjoji akan azaba kabari yace wa zahaba ba'd al-mu'tazila wasu daga cikin mu'tazila sun tahi kamar jayyani cewa ya kawo al-kufar duna al-mu'min azaba kabari ga kahuraini kadai banda mummune yace wasu hadisan da zasu zo kuma suna raddi a gare shi ga su kamar hadisan da za a kawo na nan a cikin ayoyin da aka kawo Ibn Hajar yake cewa da yake cewa sanu azibuhum marratayn zama musu azaba sau biyu dabari ya rawaito da Ibn Abi Hatim da Dabarani cikin Ausat daga hanyar Suddi daga Abi Malik daga Ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba wata rana ya ranar Juma'a sai ce akhrija fulan fa innaka munafiq wa ana hutta daga masallaci kai munafiki ne ya ambaci hadisan a cikin shi yace fa faddaha Allahul munafiqina Allah ya ulakanta munafikai kunyata su yace to fa haza azabul awwal wannan ita ce azaba ta farko cikin jama'a cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudda shi wal azabu sani azabul qabr azaba ta bi ita ce azaba kabari kaga wannan daga manyan masu tafsiri da yace sanu azibuhum marratayn har rawaito wannan ta hanyar Sa'id ibn Abi Aruba daga Qatada kwatankwacin irin wannan cewa su daga Hassan shi kuma yace sanu azibuhum marratayn azabud dunya wa azabul qabri azabud dunya da azaba kabari na gaba da yace wa haka bi al fir'auna dabari ya rawaito ta hanyar sauri daga abil qabi qais daga Huzail ibn Sharhabir kamar yadda mun sani cewa tsari na rubutu tsari na ilimi hanya ɗaya ce nan aya ce an kawo ta to Ibn Hajar zai buƙaci wa zai fassara ta sune malaman tafsiri duka maganganun da zai kawo manyan malaman tafsiri ne daga na sahabbai da wanda suka biyo baya shi yasa ake kawo mana dabari ya rawaito wani ya rawaito yace daga Huzair ibn Sharhabi yace alwafu al fir'auna fi duyurin sudun rayuka na iyalan gidan fir'auna suna cikin tsuntsaye bakai bakakin tsuntsaye ta gadu wa turuhu alan nar sahada ya ma'ana kai su wuta suna uni suna komowa yace fazalika arduha wannan shine bujiro ma wutar da ake yi suna zawwa kamar yadda annabi ya bayyana mana cewa na mummuni suna cikin tsuntsaye suna zuwa cikin arzikin aljanna to su kuma wuta ce ake kai su tunkan kiyama ta tashi ma suna dandana Ibn Abi Hatim ya kashe da sanadin shi ta hanyar da ya ambata walaysa da ifa da ifi bane da sauran bayanai da ya kawo rahimahullahu ta'ala nan gurin yace wannan mufassirun mubayyanan wa ka azabud darir fi hadhihi al-aya mufassara mubayyan sai gashi nan kyarara azaba guda biyu da aka ambata ta gida biyu an fassara ta kyarara ga abinda ake nihi sai dai wanda suka inkarin azaba kabari mutlaqan sun ce la man khassahu bil kufar ba wanda suka kebance shi ga kafirai ba wastadalla bi ala anna al-ruh baqiyatun ba'da firaqil ajsad kuma an yi dalili da wannan hadisin kan cewa rayuka suna nan bayan suna tare da wannan aya kai cewa rayuka suna nan da asarkin da ya fassara ta cewa suna nan tare ga gangar jiki bayan sun rabu da jiki ma suna komowa wa huwa qawlu ahli sunna kuma ita ce magana ahli sunna akwai hadisi dogo da ake karanta innal abdal mu'mina idza kana fi qida'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah atahu malaka wannan hadisi ne dogo wanda mun karanta shi wani darasi da muka yi na mutuwa to wannan a ciki mun gani cewa in an je da ran sama sai Allah ya ce kuma yi dashi zuwa ga gangar jikin shi wa hatajja bil ayati al-ula suka yi aya hujja da aya ta farko ala annabsu wa ruhu shay'un wa cewa da annabsu da ruhu abu daya ne akhruju anfusakum aka ce ku huddu rayukan kwal muradu al-arwa ana rihin ar-ruhi mas'ala ce mashahura tsakanin malamai wanda nan ba gurin ambata ta bane Ibn Hajar nan Allah madaukin sarki yake cewa hadisi na 1369 al-Imam al-Bukhari yake hadathana Habs ibn Umar hadathana Shu'ba ana al-Qamati ibn Marsad an Sa'ad ibn Ubayda an al-Bara ibn Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za uqidal mu'min fi qabrihi da aka zamanar da mummuni cikin kabarin shi summa shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya shaida Allah abun bauta ne shi kadai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah fa zalika qaulullah wannan shine fadar Allah yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar ma da mummunai a cikin rayuwar duniya da lahira qawluhu fi tariqi saniya wa bi hadha da wannan ne yace yusabbitu Allahu allazina amanu nazalat fi azabil qabri ta sabko cikin azabul qabri yana nuni ne akan cewa lafazin habs walakin laysa inna ma huwa al ma'ana yuqalu ana ce ma baba a cikin hadisin sauran hadisin mar rabbuka fi qulu rabbiya wa nabi muhammad wal qadru al mazkur aidan wanda muslim ya huddo wannan sauran cikin wa fihi a cikin hadisin yace fayatihi malakani fayjilsani malaiku bi zasu zo ma baba a kabari su zamanar da shi su ce mishi waye ubangijin ka yace ubangiji na shine Allah me addinin ka addini na shine musulunci fa yaqulana lahu sai su ce mishi ma hazar rajul allazi buisa fikum wane ne wannan mutunan da aka aiko muku sai ya ce shi manzo ne na Allah su ce mishi waye sanar da kai sai ya ce na karanta littafin Allah kuma nayi imani da shi na gaskata to nan ne Allah ya ce subhanallahu allazina amanu bil qawli sabit kenan kaga nan kadai mutun zai san illa jahilci kaga anan kabari ne yace na karanta alqur'ani kuma nayi imani na gaskata to wanda bai karanta qur'anin ba me zai ce bai ya ce ba na karanta kuma ya zama ƙarya ce wa fihi wa innal kafir a cikin hadisin yace shi kuma kafuri za a maida mishi ran shi cikin gangar jikin shi mala'iku bi su zo mishi su zamanar da shi su ce mishi mar rabbuka kenan ka ce ha ha la adri ban sani ba wanda zai zo hadisin da cikon shi can gaba in ji Ibn Hajar Allah mashi rahama qala al-kirmani al-imam al-kirmani ke cewa laysa fil aya zikru azabil qabri cikin ayan nan babu zancan azabul qabri me yuwa ya ambaci halayen da bawa zai kasance ya same shi a cikin kabari wannan su zo su tambaye shi mala'ikun nan su ya kalla cewa kamar azaba ce ga mun ga kahuri kuma fitina ce ga mummuni saboda tsoratarwa saboda gurin guri ne na tsoro kuma guri ne na kewa kana bako baka san gurin baka je a tinkare ka da wannan tambayoyi saboda kuma gamuwa da mala'iku mimma yahabu minhu ibn adam fil ada dan adam yana jin tsoron shi yana kwarjinin shi a al'adance kenan wannan sai ayi itibari shi yasa yi cikin azaba hadisi na 1370 al-imam al-bukhari ke hadathana ali ibn abdullah hadathana yaqub ibn ibrahim hadathani abi an salih hadathani nafi an ibn umar akhbarahu ibn umar ya bashi labari annahu qala yake cewa ittala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkaya ala ahlul qalibi ga wannan da aka gefa cikin rijiya fa qala sai ce wajadtum ma wa'ada kum rabbukum haqqan kun tarda abinda ubangijin kun muku alqawli gaskiya ne faqila lahu sai aka ce mishi tad'u amwatan kana kiran matattu faqala ce ma antum bi asma'a minhum kubu ku hisjiba walakin la yajibuna sai dai basu amsawa nan wannan shine hadisin da ya kawo cewa suna ji kuma sun san abinda ake amsawa ce bazasu yi ba yace hadisin Aisha inna ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam li alama ma kuntu aqulu lahum haqqan yace na ga ya musu ne dan su san cewa abinda nake ga ya musu gaskiya ne wannan shine abinda Aisha ta faɗa jumhurin malamai sun saba wa kabalu hadisin juya hadisin Umar yayi muwafaqa da wani shi amma istidlalin cewa innaka la tusma wa la ta kai baka jiyar da matattu kace ma ana shi la tusma a yin fa baka jiyar da su jin da zai amfane su su karbu da awakka ko kuma baka jiyar da su sai in Allah ya so amma nan gashi ya jiyar da su cewa suna jin shi wa qala suhayli ke wannan ɗan qur'ani ne ɗan qara qatu innaka la tusma al mawta da ita suke hujja kan cewa hadisin da ake cewa mummuni idan aka sa shi kabari har ma ɗan uwan shi sun juyo yana jin karan takalman su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce mishi innaka la tusma al mawta kuma zai sujo wani karan takalma duka sa hankali ne cikin sha'anin shari'a yace ya rasul a tukhadibu qauman qarishi fu kake magana da mutanen da sun zama gawa sai yace ma anta bi asma'a lima aqulu minhum kai baka hisi jin abin da nake gaya musu ba wa inna ma jaza an yakunu fi tilka al alimin jaza an yakunu sami'ina imma bil azan wa usum kama huwa qaulul jumhur da kunnuwansa suke jin abin da yake fada ko kuma da kunnuwa na ruhin su kamar yadda wasu suka tahi akan cewa rai ba a maido shi cikin gangar jiki yace wa qara akhaza ibnu jarir da jama'a da dama cikin karamiya sun kawo wannan kissa suna nihin cewa suna annal qabri qawala azabul qabr cewa su a tambaya ta kabari tana abkuwa ne ga gangar jiki kadai wa anna allaha yakhluqu fihi idrakan allah yana halittar idraki gangar jikin kanta ta rika tana da jin abin da ake fada ta yadda tana ji kuma tana gani kuma tana jin dandano tana jin zahi tana jin wahala ibnu wahab zahaba ibnu hazam da ibnu hubaira alqadi sun tahi akan cewa tambaya ana yin ta ne ga ruhi kadai ba tare da an maido jiki rai cikin jiki ba jumhurin malami suka saba musu gaba dai suka ce ana maido rai ne cikin gangar jiki ko kuma wani bangaren shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi yace da a ce ruhi ne kadai to zai kasance gangar jikin bayyana wani iftisasi wala min amin zalika kaunu miqatu tafarruqa za'u kuma wannan bai hanawa mamacin da ya zama da gangar jikin shi ta ciccire ta rarrabe a ce shikenan ba yayi ba a mishi haka dan Allah yana da ikon ya tattaro gangar jikin nashi ya maida shi kai tsaye kuma a mishi tambaya kamar yadda yana da ikon ya tattara yankin nashi ko a ina yake wal hamilu liqa'ilin bi anna su'alu yaqaw ala ruhi wanda suka tai kan cewa tambaya ana yin ta ne ga ruhi kadai cewa mamaci muna ganin shi cikin kabari lokacin da ake tambaye shi kuma bamu ga wata alama ta an zamanar da shi ko wani kunci ko kabarin ya matse shi ko an yalwata kabarin haka nan wanda ma ba a sa shi kabari ba wanda an tsire shi an yanka shi muna gani gashi nan gurin kuma la shakka mala'iku suna mishi tambaya a lokacin bamu ga wani motsi bamu ga wata alama kenan yake nuna ba gangar jiki ba ake ma ruhi ake ma yau jawabu yace amsa sa anan inda za a ce gairu mutanu in fil qudra a ce an ji yadda kukin bai gagari kadara Allah ba ballahu nazirun fil ada yace muna da kwatankwacin shi cikin al'ada wanda yana ji yana irin wannan kin wanda kuma ba ku isa ku musanta ba yace huwa na'im shine mai barci fa innahu yajidu lazza zai yana jin dadi a cikin mahalkin shi yana jin zahi amma la yadrukuhu jalisuhu abokin kwancin shi bai yaji kana zamanin kai kana halke shi yana barci yana cikin wani jin dadi ko wata wahala a cikin mahalkin shi amma kai baka ganin motsin jikin shi kuma baka gani a gangar jikin shi kenan kaga yake nuna yace bali li kazani qaiduruku alaman wanda yake halke ma yana jin wani radi da zahi ko kuma ya ji shi amma wanda ke zamanin da shi bai yaji yace wa inna ma atal gal qiyasul gaibu ala shahir kuskuran ku kawai kun yi qiyasin gaibu da abin da ake gani na ido wa ahwalu ma ba'da al-maut ala ma qablu kuma kun yi qiyasin abin da ke zawwa bayan mutuwa da abin da ke kafin mutuwa wannan cewa ga gangar jikin ban mu gani kuma ba wani alama an zamanar da shi duka wannan kuna qiyasin a rayuwa ta nan duniya ne shi kuma ana magana bayan mutun ya mutu ne ana zancan al-akhirah wa zahiru anna Allah ta'ala zahirun magana Allah madaukin sarki sarafa absarul ibadi ya kauda idanun bayu wa asma'uhum da kunnuwan su an mushaharatu zalika gami da su ga wannan kin wa satarhum anhum inda ace bai ga dama ba ya hana ne ace mamacin wani baban su wani ya mutu an je an binne kowa yana jin kishin da ake mishi kowa yana ganin motsin da yake yana ta jin wahala kenan kaga wannan to nan asiri ne tun anan duniya to ganin dama Allah sai shamkake da jin ku da ganin ku ba za ku gani ba kamar yadda ya ga dama wancan mai barcin yana jin dadi yana shan wahala a mafarkin shi bai ga dama kai ka sani ba kuma in ya fada maka baka ce ba ƙarya ce muna zaman da kai kin nan kace kaga kaza kaga kaza yace walaysa li jawarihi dunya qudra ala idraki umurul malakuti illa ma insha Allah gangar jiki ta nan duniya da muke dauke da ita batta da qudra ta saurari ko kuma ta ga abubuwan da suke gudana a lahira shi yasa yace sai wanda Allah ya ga dama wanda yace hadisi tabbatattu sun zo wanda jumhurin malamai sun ta yace innaka innahu la yasma'u khalq khafqani alihim yana jin kukan takalman su yataqtadifu allahu lidamika mati qabrihi har sai hakarkaran shi sun saba dan kabarin shi ya gani yake cewa ya sama'u sautahu idza darabahu bil mitraq ana jin sautin shi idan an buge shi da abun nan ya fada a wani hadisin cewa dukkan dabbobi suna ji sai dan adam walau sami'ahu la sa'ika da ya ji dan adam da ya suma kenan kai rahama ce ma ga yan adam Allah ya kautar da jin azaba abin da yake gudana ko a nuna musu ko su gani a cikin abin da yake gudana ga mamaci ba wai ya gagari Allah ya nuna musu bane a rahama ce gare ku ku bayi wanda ka tuna inda a ce za a mutun ya kai ya binne uwar shi yana bada baya juyewa ga gurin yana ci da wuta ko ana tana ta ohu ya tana ta kara shi rayuwar ta mishi dadi har abada
to ko ma me yake gudana gare ta sai Allah ya shamkake lihi ba ruwanka in ka je ka gani amma anan gurin ba za a nuna maka ba saboda kai ma ka awarga za maka taka rayuwa tun baka mutu ba kenan wannan ba dan ya gagara Allah madaukin sarki bane ina ga yana da tsawo babin hadisan da ke cikin shi ba su kariya sai dai mu takaita nan wanda lokacin yana cinyewa sosai da wuya wani littafin yake samuwa ma
Thank you.